الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ƴan'uwa masu girma yau muna 23 ga watan Shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 wanda yayi daidai da 11 ga wata na 4 shekara ta 2026 miladiya aihuwar annabi Isa alaihi salatu wassalam idan lissafin ya tabbata muna fata Allah madaukakin sarki ya sanya albarkarsa a cikin wannan haduwa da muka yi kamar yanda aka alkawarta a duk rana mai kamar ta yau ranar asabar zamu ringa tattaunawa karkashin wani littafi wanda zamu ambaci sunan shi nan gaba kadan insha Allah ta'ala wanda fanni ne na aqida wanda kafin azumi an yi wani dan tattaunawa ko a ce muhadara ko tunatarwa game da abin da ya shahi muhimmanci na aqida da kuma falalar ita wannan aqidar to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yi mana jagoranci Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon fadin daidai ya kuma taimake mu wajen aikata daidai insha Allah ta'ala yau za mu tashi farkon littafi wanda ake ce mishi aqidatul atfal fi tauhidil muta'al wanda wannan wani littafi ne wanda wani dan uwa wanda ake ce da shi Abu Musa al-Ash'ari Isa ibn Umar ibn Abdullah ya rubuta shi ya wallafa shi wanda wannan mutumin Kaduna ne ya rubuta wannan littafi karkashin aqida sannan kuma yana da wasu littattafai da yawa wannan bawan Allah mutum ne wanda yake da kokari wajen rubuce-rubuce domin yana da wani littafi da ake ce da shi Murshidut Tullab ila Ma'rifatil Ashab wanda in ka dibi wannan littattafan gabaki ɗaya zaka ga yayi su ne ba dan komai ba shi a yanda ya faɗi a cikin muqaddima kamar yanda zamu ji ya gabatar da shi ne ga yara na musulmai domin yara su tashi da wani guzuri na addinin musulunci shi yasa zaka ga a cikin littattafan ko a cikin littafin da yayi baya kawo wasu nassosi masu yawa a ciki yana kokarin kawo iya abin da yara za su yi kokarin har da cewa ne a duk littattafan zaka ga haka yayi su sannan kuma ya dauki wani usulubi wanda wannan usulubin zai sanya yara su yi saukin har da ce wannan abubuwan a cikin zukatansu wani usulubi ne wannan shine usulubin tambaya da amsa zai yi tambaya sannan sai ya bada amsa wannan ba usulubi ne wanda yake mai kyau wajen karantarwa ya kamata ƴan uwa dalibai iri na da kuma malamai musamman in za su karantar da yara mu ringa kokarin koyi da irin wannan usulubi domin zaka ga hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana daukan wannan usulubin dan karantar da sahabbai zaka ji yana tambayar sahabbai atadaruna mal ghiba shin kun san me ake ce mal ghiba a wani hadisi wanda Mu'adh dan Jabal yake cewa ya kasance a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saman jaki yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi yake cewa ya Mu'adh atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah kaga wannan usulubi ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tambaya sannan kuma sai ya bada amsa duk da sahabbai suna yin abin da ya dace sai su ce Allahu wa rasuluhu a'lam to a takaice dai wannan malami ya dauki wannan usulubi ba dan komai ba sai dan ya zamanto yara sun yi kokarin har da cewa to wannan littafi yayi shi kusan kashi uku wannan juz'i na farko ne bayan shi yayi juz'u tsani sannan kuma akwai juz'u tsalis wanda insha Allahu ta'ala idan Allah madaukakin sarki ya bamu iko bayan mun kare na farko za mu yi kokari mu shiga na biyu har mu ga inda Allah madaukakin sarki zai kai mu. To wannan littafi ba tare da sannan kuma karatun mu zai kasance ne akan tsari kamar haka. Za mu karanta mu fassara mu je daidai inda muke so mu tsaya, domin dama hadafin namu ba wai mu je mu yi ne ba, a'a muna so a fahimta ne. To za mu karanta mu fassara mu je daidai gabar da muke so mu tsaya, sannan sai mu dawo kuma mu bi wannan gabubuwan mu gani wasu irin mas'aloli ne za mu dauka daga ciki daidai gwargwadon mas'alolin da muka iya bincikowa ko kuma wanda Allah madaukakin sarki ya ba mu sani akai, sauran kuma za a ji daga malamai insha Allah ta'ala. To wannan littafi malam ya bude da bismillahir rahmanir rahim. Kamar yadda na ambata yana da wani littafi da ake ce mishi Murshidut Tullab ila Ma'rifatil Ashab. Littafi ne da yayi dan shiryar da dalibai zuwa ga sanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda a ciki idan mutun ya karanta muqaddimarsa zai ji yanda yayi bayani game da abin da ya shahi dalilin da yasa ya rubuta wannan littafi. Daga ciki yake cewa dan ya zamanto ya sahale, ya zamanto abu ne mai sauki wajen yara su koye shi. Kaga dai yana magana akan dan ya zamanto mai sauki mutane su koye shi ne. To duka zaka ga littafin haka yake fadi a ciki. To malam yace bismillahir rahmanir rahim, da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. bayan yayi godiya ga Allah madaukakin sarki, sannan kuma yake roƙon tsarin Allah madaukakin sarki daga sharrin kawunan mu da kuma mummunan ayyukan da muke aikatawa, sannan kuma yake cewa man yahdihillahu fala mudillala, duk wanda Allah ya shiryar da shi to babu mai batar da shi, wa man yudlil fala hadiyala, ai wa man yudlilillahu fala hadiyala, duk wanda Allah ya batar da shi kuma babu wanda zai shiryar da shi. Sannan yace ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, ina shaidawa lalle babu abun bauta da gaskiya bisa ga cancanta illallah, sai Allah wahdahu shi kadai yake, la sharika la baya da abokin tarayya. واشهد ان محمدا عبده ورسوله yace kuma ina mai sheda wa lalle annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzon sa ne. Yace amma ba'd, bayan haka yace wannan wani littafi ne da na rubuta fi aqidati ahli sunnati wal jamaa, yace wanda yake bayani karkashin aqida ta ahli sunna wal jamaa, wanda wannan littafin yace uqaddimuhu ila atfalil muslimin, yace ina gabatar da shi ne zuwa ga yara musulmai, yaran musulmai kenan. Kenan shi wannan yana gabatar da wannan littafin ne zuwa ga yara ba zuwa ga manya ba. To amma duba da littafin yana dauke da abubuwa masu muhimmanci, ba wai yara kadai ne ya kamata su san wannan abun ba, in kadi ba a yanzu manyan karan kansu suna da buƙatar sanin wannan abubuwan da ya kawo yace yana gabatar da shi ne zuwa ga yara. To wannan dalili yasa muka ga ya kamata a sa wannan littafi, domin da harko littafin ba shi aka fara ba, an samu wani littafi da ake ce mishi usulu thalatha. To bayan shawarwari da ƴan uwa da kuma ganin yanda sabon karatu ne, sabon waje ne za a fara karatu, sai aka ba da shawara mi zai hana a fara da wannan littafi. Ba dan komi ba dan ya zamanto mutane mun samu wani guzuri kafin mu je zuwa ga wa'incan littattafan na sama-sama. Sannan kuma wannan littafin yace ya rubuta shi ne, ya dora shi ne akan siga ta tambaya da amsa, kamar yadda na yi bayani. Yace ba tare da na ambaci dalilai ba, yace kuma abin da yasa bana ambatar dalilan dan yayi sauki wajen fahimta, yara su fahimta kenan. Yace na sanya ma wannan littafi suna Aqidatul Atfal fi Tauhidil Muta'al, aqidar yara wajen kadaita Allah wanda yake madaukaki. Yace wallahi as'alu an yaj'alahu maqbulan fid dunya wal akhirah, yace ina roƙon Allah ya sanya wannan aikin da nayi ya zaman to karbabbe ne a nan duniya da kuma ranar tashin alqiyama a lahira kenan. Yace kuma wa an yanfa'a bihi jami'al muslimin wal muslimat, yace kuma ina fatan Allah madaukakin sarki ya amfanar da dukkan musulmai maza da dukkan musulmai mata gabaki ɗaya. Malam yace amin. Wannan shine muqaddimar da malam yayi. Kamar yanda na ambata, malam ya rubuta wannan littafin tun shekara ta 2013 kenan. Ya rubuta shi le 13/9/2013, wanda ya zo daidai da 7 ga watan 11 shekara ta hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shekara ta 1443 da 33, ko ina ga zai kasance ko da 43, 2013 zai kasance da 30 da wani abu. To haka dai wannan shine shekarar da malam ya rubuta. To malam ya fara kai tsaye da tambaya wadda take mai muhimmanci. Wacce ce tambaya mai muhimmanci? Shine malam yace su'al, tambaya ta farko kenan. Malam yace man khalaqak, man khalaqaka, wane ne ya halicce ka? Sai malam ya bada amsa, yace jawab, amsa yace Allahu huwal ladhi khalaqani, yace Allah shine wanda ya halicce ni. Wa khalaqa kulla shay'in, kuma ya halicci dukkan komai. Malam yace tambaya ta biyu, kamar yanda na ambaci yanda salon karatun mu zai kasance kenan. Yace su'al, limadha khalaqak, khalaqaka Allah, yace to dan menene Allah ya halicce ka? Yanzu a baya ka san wa ya halicce ka, shine Allah kenan, ka san wanda ya halicce ka. To sai yace limadha khalaqaka Allah, dan me yasa, menene dalilin da yasa Allah ya halicce ka? Malam yace jawab, amsa, yace khalaqani li'ibadatihi, yace ya halicce ni ne domin in bauta masa, dan bautarsa kawai ya halicce ni, ba dan komai ba. Sai malam yace tambaya ta gaba, yace kaifa ta'budullah, to yanzu ka san wanda ya halicce ka, ka san kuma dalilin da yasa ya halicce ka, shine dan bauta masa. Sai yace to kaifa ta'budullah, yaya ne ne za a yi ka bauta ma Allah kin, tunda dan bautar nan ya halicce ka, to ya ne ne za a yi ka bauta mishi? Jawab, amsa, sai yace a'buduhu kama amara, zan bauta mishi ne kamar yanda ya yi umarni da in bauta mishi. Wa kama amara rasuluhu, kuma kamar yanda manzansa ya ambata ya yi umarni da a bauta ma Allah. To malam ya yi wannan tambayoyi sannan kuma ya bada amsa. To kamar yanda na ambata, sai mu ga kuma wasu irin abubuwa za mu fitar karkashin wannan tambayoyin da malam ya yi. Tambaya ta farko, malam ya ce man khalaqak, wane ne ya halicce ka? A nan malam ya yi magana akan halitta, wanda ya halicce ka, domin ɗan adam yana da jiji da kai. A duk lokacin da ɗan adam ya yi wani sabon abu wanda babu shi a duniya, shi ne ya ƙirƙiro shi, za ka ga yana alfahari, yana nuna shi wani ne. To a nan sai malam ya ka tambaya mai muhimmanci, yanda kake da jiji da kai, kake ga cewa kai kana da ilimi, ko kana da baiwa, ko kana da basira, ko kahi kowa kaza, kahi kowa mulki, amma kai a karan kanka ka san ba kai kai kanka ba. Sai malam ya ce to wane ne ya halicce ka dan a kai karshen ka? Domin ka san ko wanda ya halicce ka, to ba a magana hikima da kuma baiwa a ciki da kuma ilimi, domin kai halittar ka aka yi, kai da aka halicce kan, yanzu kana gaga wani abu sabo da ka kirkiro, ko wani abu da kake yi, kake yi wa mutane, ya zamanto ba wanda ya iya shi sai kai, kana jin kamar Allah madu, kamar ka zamanto wani mai girma, ko kana mulkin ƙasa wadda take tafi kowace ƙasa ƙarfi a duniya, kana jin daɗi. To sai malam ya ce wa ya halicce ka dan a nuna maka duk yanda kake, to akwai na saman ka. Malam ya ce Allahu huwal ladhi khalaqani, Allah shine wanda ya halicce ni. To kaga anan shine abinda malamai suke cewa an fara ne da ka san Allah tukuna, ka san wanda ya halicce ka. Domin idan baka san shi ba, idan baka san abu ba, zai wuya ka yarda da shi. Sai ka san abu ne, sannan zaka iya yarda da shi, kai imani da shi. Abu na harko, imani wanda yake mai kyau, sannan kuma sai ka san abu ne, sai ka san shi za ka iya bauta. Yanzu da Allah maɗauki da malam ya ce Allah ya halice mu ne don mi? Don bautar Allah. To idan baka san Allah ba, ya za a yi ka bauta ma Allah? To shi yasa sai malam ya fara da wannan kenan, sanin Allah maɗaukakin sarki, kafin a je zuwa ga wani abu. Abinda ya sa malam ya yi wannan bayani kuma dalili ne mai masu yawa, domin za ka ga hatta malamai a cikin littattafansu sun yi bayanai masu yawa ƙarƙashin abin da ya shahi wanda ya yi halitta. Yanzu abu na farko, za mu ji ayoyi ko wasu daga cikin ayoyi da Allah maɗaukakin sarki yake ambata cewa shi ne ya halicci mutane ga baki ɗaya. Kaga a cikin suratul baqara Allah maɗaukakin sarki yake cewa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaga wannan aya Allah maɗaukakin sarki yana bayyana mana cewa da shi ne wanda ya halicce ku. Yace ya ayyuhan nas, ya ku mutane. Kaga kuma anan Allah maɗaukakin sarki sai ya kira mutane ga baki ɗaya, ba a ce ya ku musulmai ba, ko ya ku waɗanda suka yi imani, ya ayyuhal ladina amanu, a'a sai Allah ya ce ya ayyuhan nas, ana magana da kowa da kowa. Ya ku mutane, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Allah ya ce u'budu rabbakum, ku bauta ma ubangijinku. To da Allah maɗaukakin sarki ya tsaya anan, da sai wani ya ce to ya za a ce u'budu rabbakum, ku bauta ma ubangijinku, sai wani ya zo ya fake da wannan inda anan aka tsaya ayar, sai ya ce ai tunda ina bauta ma rana, shikenan rana ce ubangijina, tunda an ce u'budu rabbakum. Tunda yana bauta ma saniya, sai ya ce shikenan ai ce aka yi u'budu rabbakum aka tsaya. In yana bauta ma wani abu makamancin haka, zai hito ya ce ai shikenan. To Allah sai ya ce a'a, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum, wanda ya halicce ku. To kaga wannan yake nuna Allah shine ya halicce mu ga baki daya. Kuma sai Allah ya ce walladhina min qablikum, ba ku kadai ba ma Allah ya halitta, a'a ya halicci ma wa'inda suke tun kafin ku, wanda Allah ya turo ya halitta, suka zo suka rayu suka koma ga Allah tun kafin ku ku zo. To duka Allah ya halicce su. Anan ko saboda akwai wa'inda suke bauta ma wasu daga cikin mutane da suka gabata, irin su Lata da Uzza da sauransu, ai mutane ne da aka yi da suka gabata sai suke bauta musu. To sai Allah ya ce ai ku kaga bai kamata ku bauta musu ba, saboda su ma walladhina min qablikum, su kin ma ni na halicce su, kenan bai kamata ku bauta musu ba, ni Allah ni ne ya kamata ku bauta ma, saboda ni na halicce ku kuma na halicce su. Allah ya ce la'allakum tattaqun, domin ku samu tsoron Allah. Idan kuka bauta ma ubangijinku wanda ya halicce ku, to tabbas za ku samu tsoron Allah maɗaukakin sarki, wanda shi ne abin da muke da bukata. To kaga idan muka wadatu da wannan ayar kadai, zai zamanto mun fahimci da cewa Allah maɗaukakin sarki shi ne wanda ya halicce mu. To kaga shi yasa da malam ya ce Allahu huwal ladhi khalaqani, Allah shi ne wanda ya halicce ni, wa khalaqa kulla shay'in, kuma ya halicci dukkan komi gabaki ɗaya, ba wai ɗan adam kadai ba, komi da komi a duniya Allah maɗaukakin sarki ne ya halicce shi. To anan ɗazu na fara magana akan abin da ya shahi sanin Allah maɗaukakin sarki. Shi yasa ma za ka ga zan ba da misali da wasu littattafai guda biyu. Littafi na farko shi ne wani littafi da ake ce mai Sulamul Usul ila Ma'rifatul Usul, da kuma littafi na biyu Al-Aqidatus Safariniya. Za ka ga lokacin da suka zo bayani akan Allah maɗaukakin sarki, da farko shi Al-Imamul Hakami, wanda shi ne mawallafin Sulamul Usul ila Ma'rifatul Usul, sai ya yi bayani game da mi abin da yake wajibi akan ɗan adam. Abu na harko wanda wajibi ne akan ɗan adam, yake cewa awwalu wajibin alal abidi ma'rifatur rahmani bitawhidi, yace farkon abin da yake wajibi akan bawa shine ma'rifatur rahmani bitawhid, shine sanin ubangiji mai rahama bitawhidi ta bangaren kadai ta shi da bauta. ta bangaren bauta mishi shi kadai bangaren yi masa tauhidi. Sannan shi kuma al-Imamu Safarini, shi kuma a cikin littafin Al-Aqidatu Safariniya, bayan ya kare muqaddima sai ya fara babe babe. To a cikin babe na farko sai yake cewa babin ya mishi take da al-babul awwal yati fi ma'rifati Allahi ta'ala, babin da zai yi magana akan sanin Allah madaukakin sarki. Anan zaka ga kenan malamai suna ta bayani akan sanin Allah, sanin Allah, sai wani yazo ya ce ma ai shi ba da bukatar ya san Allah. To kaga wannan kuskure ne, saboda hatta zahirin aya a cikin Al-Qur'ani ta bayyana cewa a san Allah da farko sannan ayi aiki, inda Allah madaukakin sarki yake cewa fa'lam annahu la ilaha illa huwa wastaghfir li dhanbik. Allah madaukakin sarki yake fadi cewa a cikin suratu Muhammad in ban manta ba, Allah yake cewa fa'lam, ka sani, me zaka sani, ka san cewa annahu la ilaha illa huwa, cewa babu wani abun bauta da gaskiya sai shi, shiwa shi Allah. Ma'ana kenan sanin Allah ya hito kenan, dole sai ka san Allah da farko, shine abin da yake wajibi akan ka, ka san Allah. Bayan ka san shi sannan kuma wastaghfir li dhanbik, sai ibada ta zo, sai ka san Allah sannan sai ka bauta mishi. To shi yasa zaka ga malam yace man khalaqaka, dan ka ma san wane ne Allah, waye halice ka. To shi yasa malam ya fara da wannan. To Imamu Safarini shi kuma sai yake cewa awwalu wajibin 'ala al-'abidi ma'rifatu al-ilahi bit-tasdidi, yace shine farkon abin da yake wajibi akan bawa shine ya san Ubangiji wanda yake Allah bit-tasdidi, ta bangaren dogewa akan bauta masa shi kadai kenan, at-tasdid. To kaga a can wancan littafi Sulamul Usul shi yace ma'rifatu ar-rahmani bit-tauhid, shi kuma Imamu Safarini sai yace ma'rifatu al-ilahi bit-tasdid. To kaga kalmomin sun zamanto sun bambanta, bit-tauhid da kuma bit-tasdid, duka dai suna magana akan abu guda ne, shine kadaita Allah madaukakin sarki wajen bauta, ka san Allah madaukakin sarki bit tauhid da kuma bit tasdid. To sai dai akwai bambanci tsakanin kalmomin, domin shi tauhidi shi yafi amma yake da suna at-tauhid, yafi a ce at-tasdid. Me yasa? Saboda shi tauhidi, misali da farko, shi tauhidi ya samo asali daga kalma tawahhada, yuwahidu tauhidan, wahada shine suka ce ja'ala al-wahida wahidan, ya sanya al-wahida shine Allah wahidan, shi kadai, wahada kenan, ka kadaita Allah. Yuwahidu yana kadaitawa tauhidan. To shi kuma at-tasdid shi kuma ya samo asali ne daga saddada, saddada, yusaddidu tasdidan, kenan haka wazanin zai tafi. To bambanci tsakaninsu shine shi at-tauhid suka ce ja'alu shay'i wahidan, shine sanya abu ya zamanto guda. Amma abinda ake nufi a wajen malaman shari'a shine ifradullahi wahdahu bil ibada, shine kadaita Allah ta bangaren bauta masa. To kadaita Allah wajen bauta shine at-tauhid. Tauhidi shi kuma zaka ga ya karkasu kashi guda, kashi uku, kamar yanda malamai suke kasashi, kuma ba malamai suke kasashi ba, bal al-Qur'ani ma ya tabbatar da haka, ya kasu kashi uku. Akwai tauhidul uluhiyya, akwai tauhidur rububiyya, sai kuma tauhidul asma'i was sifat. To kaga shi tauhidul uluhiyya suka ce menene tauhidul uluhiyya, shine ifradullahi ta'ala fi a'malihi, kadaita Allah madaukakin sarki, afwan, tauhidul uluhiyya ifradullahi ta'ala fi a'malil 'abd, kadaita Allah madaukakin sarki cikin ayyukan da bawa, cikin aikin da bawa yake yi. Wani aiki ne bawa yake yi? Sallah, zakka, azumi, wato ma'ana ibada kenan. Wajen ibada shine zaka kadaita Allah, wannan shine ake cewa tauhidul uluhiyya, ibadar da kai zaka yi, aikin da dan adam zai yi. to ta bangaren nan sai ka tsarkake Allah shi kadai dan shi kadai kake yi to shine tauhidul uluhiyya tauhidur rububiyya shine suka ce ifradullahi ta'ala fi a'malihi kadaita Allah madaukakin sarki cikin ayyukan Allah wasu ayyuka ne da Allah madaukakin sarki yake misali kamar yanda malam ya fara da shi man khalaqaka halitta al khalqu ka kadaita Allah Allah shi kadai ne yake halitta Allah shine mai arzutawa shi kadai yake arzutawa zaka kadaita Allah wajen wannan ba za ka ce wane ba na imin arziki ba arzutar da ni a'a in kai haka kai shirka ga Allah madaukakin sarki domin Allah shi kadai mai arzutawa sai tauhidul asma'i was sifat shine kadaita Allah cikin sunayensa da sifofinsa babu wani wanda zaka sa masa suna irin na Allah ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira ba zaka kuma siffar da dan adam da siffa irin ta Allah ba zaka kadaita Allah da duk wannan sunayensa nashi ne shi kadai sifofinsa nashi ne shi kadai tare da cewa daga cikin bayi wasu suna iya siffantuwa da siffar da Allah ya siffanta da ita amma tasu tana da naqasu kwarai da gaske ta Allah ita kuma cikakka ce to kaga in ka kadaita Allah wajen sunaye shi yasa ma zaka ga ba a samu mutum sunan Allah a ce a kira shi da Allah kuma dan adam ko a kira shi da Ar-Rahman shi yasa zaka ga sai an ƙara wani abu a harko sai a ce Abdullahi bawan Allah aha ba shine Allah ba Abdurrahman bawan Allah ubangiji mai rahama Abdurrahim bawan Allah wanda yake Ar-Rahim Abdul Ghaffar bawan Allah wanda yake Al-Ghaffar kaga dai ba za ka taba ji an kira wani a sa mishi sunan Allah ba wannan ya isa maka dalili kenan sannan kuma wajen kadaita shi wajen sifofinsa za ka tabbatar da duk abin da ya siffanta kanshi da shi ka tabbatar mishi amma kuma ka kore ma kowa matukar ba Allah ne ya ce shi ma yana da wannan sifar ba kuma koda Allah ya ce yana da wannan sifar shi to sifar nan ba iri ɗaya bane da ta Allah misali Allah madaukakin sarki ya ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai sifa ta ar-rahim Allah shi kadai ne ar-rahim ko to amma zaka ga a wani waje Allah madaukakin sarki ya yi mi ya kira da annabi sallallahu alaihi wasallam da irin wannan siffa shi ma kuma ar-rahim ne amma ba irin ta Allah ba karshen suratu tauba inda Allah madaukakin sarki yake cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim kaga sai Allah ya ce bil mu'minina raufur rahim shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam mai tausayin bayinsa ne amma tausayin Allah ba ɗaya ne da irin tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sannan kuma tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ɗaya ne da irin tausayin mu ba shi tausayi na Allah cikakke ne ba ya da tawaya haka zalika tausayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba irin namu bane ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi ka tausayin kanka kai karan kanka ya fi ka tausayin kanka a karan kanka dalili kan mushe ko ina masu shan sigari masu shan taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haramun ne a sha taba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi ya gaya mana cewa mi duk wani abu da yake cutar da kai a jikinka ko hankalinka to haramun ne Allah ya turo shi dan ya halitta mana abin da yake at-tayyib ne sannan kuma ya haramta mana abin da yake al-khabith daga cikin fasara da malamai suka yi shine duk abin da zai cutar da kwakwalwarka hankalinka ko kuma jikinka to daga ciki akwai sigari domin taba a jikin kwalinta ma ana rubutawa fume nui gravement à votre santé et à celle de votre entourage haka suke rubuta sai a rubuta wannan shan taba yana lalata lahiyarku ma'ana yana sa muku cuta kai ba ku kadai ba har wa'inda suke tare da ku dalilin shanta da kuke su ma cuta yana kama su amma saboda kai baka tausayin kanka ko in ce shi baya tausayin kanshi shi mai sha sai yake sha tare da cewa an rubuta ha amma tun ba yau ba annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yana tausayin ka yace ma kakkasha to kaga ashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma tausayin shi da ban yake da irin naka kai kuma a ce da shi yasa yanda zaka gane tausayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ɗaya ne da namu ba yanzu wani zai yi maka wani abu da yayi maka wani abu sai ka ji ya ka ranka ya bace kana fama ka samu dama ka mushi wani abu karama wannan abin da ya ma amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadiba kaga lokacin da Allah madaukakin sarki ya tura shi Taif lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tayi Taif yayi wa'azi yaya aka yi an gama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yara da mahaukatan gari su jehi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kori manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka jehe shi da duwatsuna sai ga mala'iku sun zo Allah ya turo mu ka faɗi abin da kake so a yi da su amma mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kawai Allah ka gafarta musu fa innahum la ya'lamun su ba su san wane ne ni ba ya Allah a bar su kai da kai ne aka baka wannan damai mala'ika da yake rike da duwatsu yazo yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka bada umarni a safkan musu da wannan duwatsun in kai ne ba duwatsu ba ta za kai a gama da wata wuta ma a zuba musu amma saboda tausayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga dai Allah madaukakin sarki ya sifanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Ar-Rahim to dan ka gane kuma a wani waje ma Allah madaukakin sarki ya sifanta wasu bayin Allah nagari su ma da suna da tausayi kai idan ka diba ma rayuwa zaka ga haka ne akwai waɗanda suna jin tausayi amma duk abin da kaga an ce Allah yana da shi misali koda sifa ta Allah wani gani ko ji dan adam yana da shi to kada ma ka sa a ranka cewa irin naka ne Allah madaukakin sarki yake da ko kadan shi yasa anan waɗanda suke zawwa suna fakewa da idan aka ce Allah mai ji ne mai gani ne sai su ce ai kai da kai wannan magana ka siffanta Allah madaukakin sarki da dan adam a'a ba kai ne ka siffanta Allah da dan adam ba shi wanda ya wadi yace ka siffanta Allah da dan adam shine siffanta Allah da dan adam me dalili saboda shi a karan kanshi ya yarda yana da ido yana gani yana da ido ya yarda kaza tana da ido amma idan aka ce kaza tana da ido bai cewa an siffanta kaza da shi saboda ya san idan kaza daban idan shi daban amma wai sai idan an ce Allah madaukakin sarki yana gani sannan sai ya kawo ya suranta a kanshi kaga shine ya suranta ba kai ba Allah madaukakin sarki ya ambata cewa yana ji yana gani mu dauki kalma ta as-sami'a lokacin da Allah madaukakin sarki ya sabkar da suratul mujadala ko mujadila qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir kaga Allah madaukakin sarki yace inna Allaha lalle Allah sami'un mai yawan ji ne mai ji ne ji wanda yake cikakke baya da nakasu basir kuma mai gani ne sai ga mubalaga wannan Allah kadai shi ganin Allah da jin Allah cikakke ne shi yasa ma ai Aisha radiyallahu anha lokacin da matan nan tazo suna tattaunawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da sha'anin mijin nata mi Aisha radiyallahu anha tace suna tattaunawa a kofa ina ganin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matan nan suna tattauna amma ban jin abin da suke hodi amma sai ga Allah ya sabkar da aya tun daga saman bakwai Allah yace qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah domin ta kawo kara ta kai ma Allah kara ne amma ta zo tana tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadiba kaga Allah yace haqiqa Allah ya ji maganan nan Aisha radiyallahu anha tace in ba Allah ba babu mai irin wannan shike ni ina kusa ina ganin sa amma ban jin abin da suke wadi amma Allah yace ya shi dan ka gane jin Allah daban ne da namu da na dan adam to tunda ko jin tunda zatin Allah ya bambanta da zatin dan adam to duk abin da aka jingina ma Allah shi ma dole ya bambanta da wanda aka jingina ma dan adam saboda zatin ya bambanta dole ne wannan kaga kenan jin Allah daban yake Allah ya siffanta da ji kuma yana gani wannan kenan a takaice tauhidi karkasuwar tauhidi guda uku kenan to muna magana akan at-tauhid da kuma at-tasdid shi kuma at-tasdid lokacin da nayi magana akan saddada suka ce shine ai asabal hadafa, suka ce shine mutum ya dace ma hadafin da yake da guri, gurin da yake so kuma ya dace ma wannan gurin, shine at-tasdid. To shi at-tasdid suka ce shine huwal isabatu fil qawli wal fi'li wal 'amalu bi muqtada at-tauhid wash-shar'a, shine suka fassara shi da abu guda, kalma guda, al-istiqama, shine mutun ya dogara, ya doge afwan, ya tabbata akan wannan tauhidin. To kaga kenan, ashe yana da alaka, kalma ta at-tauhid da at-tasdid tana da alaka, shi yasa suka kawo su daban-daban wannan malaman. Menene alakar da take tsakanin su? Shine suka ce at-tauhid huwal mu'taqad, shi tauhidi shine abinda aka kudurce a cikin zuciya. والتسديد شيء كما التسديد سكتي شيني ابن زا ازلمت زا الزمتا زا الزمتي ونن ابن تو ونن ابن داك قدر تي اتكين زوتيا سي الزمتي شي تبنغرن ابن ديش السلوك ربيع سي كالزمتي ابن كلن كرنغي سنن كما سي سكي تي واشي ونن التسديد كن بايا تبتا سي ادن كما متنياي توحيدي. Dole sai in ka kadaita Allah ne sannan kuma zaka samu at-tasdid. A takaice dai kaga kenan wannan maganganun da malumai suke yi. Na farko, shi al-Imam al-Hakimi da yayi magana akan awwalu wajibin 'ala al-'abidi ma'rifatu ar-rahman bit-tauhid, da kuma shi al-Imam as-Safarini da yayi magana akan awwalu wajibin 'ala al-'abidi ma'rifatu al-ilahi bit-tasdid, kaga suna da alaka duka. To shi kuma muhimmancin sanin Allah madaukakin sarki, tunda muna magana akan sanin Allah da muhimmancin sa, yana da muhimmanci kwarai kafin bauta, kafin ka bauta ma Allah ka san shin abu ne mai muhimmanci. Daga ciki shine tashihul aqida, shine idan ka san Allah to zaka gyara aqidarka, zata gyaru kwarai, saboda zaka san wane ne kake bauta ma, ba za a dora ka abotan wani abin da babu shi ba, ko wani abin da bai cancanta abota mishi ba. Kamar yadda in mun zo fassarar la ma'budu bi haqqin illa Allah, fassarar la ilaha illa Allah, za mu yi karin bayani akai. Shi yasa kenan baya dacewa abota ma Allah bautar Allah wadda take ta gaskiya, matukar ba a san Allah ba. Shi yasa ma zaka ga larabcin da suke hadawa suna cewa ta'buduni qabla an ta'rifuni qabla an ta'buduni fa illam ta'buduni fa kayfa ta'rifuni fa illam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni, suke cewa ta'rifuni wai suke duk da wasu suna cewa hadisi ne, amma gaskiya ba hadisi bane ba. Amma dai ayan nan da muka karanta fa'lam annahu la ilaha illa Allah astaghfir li dhanbika, wannan tana karfafa wannan maganar tasu. Ta'rifuni suke cewa, Allah yake cewa wai ku sanni, qabla an ta'buduni, kafin ku bauta mini. To fa in lam ta'rifuni, in buku sanni ba, fa kaifa ta'buduni, ya za ku bauta mini? Kai ne kawai yau kazo kana bauta, kuma baka san wa kake bauta ma ba, to wace irin bauta ce kake? Kaga kenan dole sai ka san Allah, sannan zaka bauta. Shine Allah wanda ya cancanta, al-mustahiqu lil-ibada. Sannan kuma daga cikin muhimmancin sanin Allah kafin a bauta masa shine zaka san abin da yake, wanda shine kai matuƙa wajen halittarka da Allah yayi. Shine zaka san da cewa in ka san Allah zaka san da dalilin da yasa Allah ya halicce ka shine dan ka bauta mai, sai ka san Allah zaka san wannan. Sannan kuma in ka san Allah madaukakin sarki, ibadarka, da'akka ga Allah za ta zamanto cikakka, domin ka san wanda kake yi ma da'a, kuma ya zaka yi mishi da'a. Amma in baka san shi ba, to zaka zamanto zaka ga akwai naƙasu a ciki. A takaice kenan dai, wannan shine dan bayanin da zan yi game da abin da ya shafi sanin Allah madaukakin sarki da kuma karkasuwar tauhidi. To sai dai inda malam ya yi magana akan halitta, domin halitta zaka ga wani shi ma yanzu ya kirkire salula sai ya ce yayi halitta, ko wani abu makamancin haka, haka suke cewa. To halitta da duk halittar da ka sani wanda Allah yayi kai tsaye, da duk halittar da wani bawa ko wata halitta daga cikin halittun Allah za ta yi, kirkira kenan, kerawa, to duka aikin Allah ne, duk Allah ne ya halicce su. Domin ita halitta nau'i biyu ne, akwai halittar da Allah ya yi ma ɗan Adam da aljanu da sauransu, ya halicci komi da komi. A da babu abubuwan, Allah sai ya halicce su. Da babu su, yanzu sai ya halicce su. Akwai kuma abin da za a kirkira, kerawa ne za a yi, amma shi kuma wani abu ne za a yi tahawilin shi ya koma wani abu. Ba kawai yana zaune wanda ya kirkiri salula ya zauna ya ce portable hoto sai ta hito, ha, bai isa ba zai iya ba. Sai da ya ɗauko wani abu, ya ɗauko wani abu, ya ɗauko wani abu, ya ɗauko wani abu, sai ya gama. Sannan sai suka ba da mi salular. To kaga wannan yake nuna ashe mi halittar da Allah ya yi da duk abin da wani zai kirkira duka halittar Allah ne. Saboda shi wannan abin da zai kirkiri wannan abin ba halittar shi yayi ba komi ba, sai da ya dauko halittar Allah sannan sai yayi wannan abin. Saboda akwai wanda suke kawo shubha irin wannan. Kuma sannan wannan yake nuna maka cewa wajibi ne da malam yace Allahu huwa allazi khalaqani wa khalaqa kulla shay'in. Allah shine wanda ya halicce ni kuma ya halicci dukkan komi gabaki ɗaya, kulla shay'in, komi, duk abin da ka sani kai ta kawowa, duk abin da ya zo maka cikin tunani, komi duk Allah ya halicce shi, komi da komi. Hammantar ta shiga. To wannan yake nuna cewa sanin Allah madaukakin sarki shine harkon abin da yake da muhimmanci, kuma abin da yake wajibi akan ɗan Adam ya sani kafin ya bauta ma Allah maɗaukakin sarki. To shi yasa sai malam ya je su'ala ta biyu, yace limadha khalaqaka Allah, saboda menene Allah ya halicce ka? Sai yace khalaqani li'ibadatihi, ya halicce shi ne domin bautarsa, dan in bauta mishi, ba dan in zo duniya in yi wasa in sha abin da naga dama, in ci abin da naga dama, in yi wasa in kalli tele in tayi balo in yi kaza. A'a, Allah ya ce na halicce ku ne, na halicci ɗan Adam ne dan bauta. Aya a cikin suratul Zariyat Allah maɗaukin sarki ya bayyana haka, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bu mu halicci jinsi domin nan wama khalaqtul jinna al jinsiyya, ce dukkan jinsin aljannu. Allah ya ce bu mu halicce su ba, domin ma anan ma annafiya ce, ma ce da take korewa, bu mu halicci komi da komi ba, illa liya'budun, kadai sai dan su bauta mana. A wan malamai suke fassarawa da illa liwahidun, sai dan su kadaita Allah wajen wannan bautar, su yi ma Allah tauhidi kenan. A takaice wannan shine dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ya halicci bayi, wanda wannan insha Allah ta'ala a darasin mu na gaba zamu tashi karkashin wannan tambaya ta biyu kenan, mu kawo bayanan da suke da alaka da wannan, sannan kuma mu kawo sauran hujjoji da suke nuna cewa tabbas Allah ya halicci ɗan Adam ne don bauta, ba wai don wannan ayar bata isa hujja ba, a'a, saboda dai a ƙara kawo wasu nassosin. Muna fata abin da muka wadi daidai, Allah maɗaukakin sarki ya sa mu yi tarayya cikin lada, inda kuma muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana. Sai dai muna tare da ɗan uwa Malam Sulaiman, ban san ko akwai dan abin da za a ce ba, ɗan mintuna biyu ko zuwa mintuna uku. Malam Sulaiman, shugaban addalu alal khair, to jazakum wa khairan. Bismillah, Malam Sulaiman, bismillah, Malam Sulaiman. Malam ya ce bismillah, Malam Sulaiman. Bismillah. A gaisa da mutane ta. Bismillah. Yawa. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.